Irin yadda aka yi tashiwa kenan a yayin bikin kaddamar da ayyukan kwaskwarewa filin jirgin saman Yamai wanne yake buƙatar canjin fuska daga tsohon yayi zuwa irin na zamani ta yadda za a fita kunya a yayin taron shugabannin kasashen Afirka da ake sa ran gudanarwa a Niger a shekarar 2019. Karijo Muhammadu shine ministan sufurin Niger.
Dama muna cikin ayyukan gyara airport. Kuma gashi zamu samu babban baki. So muka ce ayi gaggawa ayi aiki na airport domin baki da za su zuwa in sun zo kar su samu matsala ko guda. In sun zo su ga fiskan yame. Kusan idanu sune suke gani mutum zuciya su. Yanzu dai a zancen da muke akwai entrepreneurs as if they were in Niger da suka samu akwai yara sabon jini da yawa da suke nan suna aiki
miliyan 200 na sefa ake sa ran kashewa domin gudanar da waɗannan ayyuka da aka damka wa kamfanin Suma na kasar Turkiya nauyin gudanarwa kuma a cewar wakilin kamfanin za a kammala kafin shudewar wa'adin watanni 12 da aka alkawalta.
Je suis sur certain juillet 2019 Niamey sera encore plus mieux que les autres aéroports autour de
Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu wanne ya azatu balon farkon soma waɗannan ayyuka ya ce ba shi da shakku a game da kwarewar kamfanin Suma bisa la'akari da ayyukan da ya yi a can baya a wasu kasashen Afirka irin su Senegal, Guinea Equatorial da sauransu.
La société qu'on a choisi a eu à relever le même défi ailleurs, au Senegal, en Guinée Equatorial, au Rwanda et ailleurs.
Jama'ar da suka halarci wannan biki sun yi na'am da wannan yunkuri na gwamnatin Niger. A cewar Adamu Imran Mega, wannan babban alheri ne ga ƙasa.
Za ka ga wato arzikin ƙasa ya bunƙasa. Wato huskar diplomasiya za ta ƙaru. ‘Yan yawon buɗe ido za su yi marmarin su zo Niger. Mutane suna so su zo. Amma airport ɗin bai ɗauka jirage yadda ake so, ko ko wani jirgi ba zai iya zuwa ba. To amma yanzu alhamdulillah sai mu yi ma Allah godiya mu president Isu Muhammadu godiya.
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin ‘yan Niger game da tasirin waɗannan ayyuka da wasu ke yi wa kallon wata hanyar kashe mu raba. Kasancewar tuni aka sayarwa wasu Turkawa hannun jarin wannan filin jirgi akan miliyan 200 na sefa. Alhaji Salisu Amadu, jami'in fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ne.
An kai lissafi miliyar 100 ba kai ƙarfin Niger ba a arzikin da muke da kai. Bai kai hudu sanin da jari ba. Su da abubuwa ne wanda suke wanto na kashe mu raba. In su wa'annan mutanen Turkawa sun zo sun ba da wannan kontrakin. Yo su a bayan labule nawa aka bada.
Shekaru aƙalla 30 za a shafe waɗannan Turkawa na tafiyar da harkokin filin jirgin saman na Jore Hamani a ƙarƙashin wannan tsari. Yayin da a ɗaya ɓangare a yau Juma'a haɗin gwiwar gwamnatin Nijar da kamfanin Suma ke ƙaddamar da ayyukan gina wata babbar otel a tsakiyar birnin Yamai wacce ke zama masaukin shugabannin ƙasashen da za su ziyarci Nijar a albarkacin taron ƙungiyar AU na 2019. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.